Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci, yau Litinin 12 ga watan Satumbar shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, jami'an Ukraine sun zargi Rasha da kai hari kan manyan na'urorin lantarkin kasar da wasu gine-ginen more rayuwa na farar hula. Bayan da sojojin Ukraine suka samu ci gaba a wani farmaki da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar. A karon farko, sarkin Burtaniya Charles na uku ya gana da 'yan majalisun dokokin kasar biyu a yau Litinin a matsayinsa na sarkin masarautar. Prime Minister kasar New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a yau Litinin cewa gwamnatinta ba za ta fara wani yunkurin neman maida New Zealand jamhuriya ba bayan mutuwar sarauniya Elizabeth ta biyu.
Kanin labaran duniyar kenan. A Najeriya, masu ruwa da tsaki sun yi muhawara kan yadda za a magance matsalolin cin zarafin mata da 'yan mata a tsakanin al'umma.
Ba a ɗaukar matakin da ya dace akan wanda suke laifin nan don a hukunta su, ya zama wanda zai jukurin aikata. Na uku, ba a ba da dama da waɗanda suka samu kansu a cikin wannan yanayi ɗin su bayyana da damuwarsu, a kwanta musu da hankali.
Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa, za ku ji yadda matsalar tsaro take shafar makiyaya a ƙasashen da ke yankin Sahel.
Bisa ga halin da ake ciki, gaba kura baya saki ne. Duk inda makiyayi yake cikin Sahel yau, babu inda yake jin daɗi.
Muna kuma tafa da shirin ilimi wanda Babangida Jibril zai gabatar. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Jami'an Ukraine sun zargi Rasha da kai hari kan manyan na'urorin lantarkin kasar da wasu gine-ginen more rayuwa na farar hula. Bayan da sojojin Ukraine suka samu ci gaba a wani farmaki da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar. A wani sako da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa ta Twitter a yammacin jiya Lahadi, ya ce babu wutar lantarki a yankunan Kharkiv da Donetsk da wani bangaren yankunan Zaporizhia da Dnipropetrovsk da kuma Sumy. Dakarun Ukraine sun yi ikirarin samun nasarori a cikin 'yan kwanakin nan a yankin Kharkiv, ciki har da kwato birnin Izium da sojojin Rasha suka yi amfani da shi a matsayin muhimmin sansani da wurin tura kayayyaki. Babban hafsan sojan Ukraine, General Valery Zaluzhny, ya ce Ukraine ta kwato kimanin marabba'in kilomita 3,000 daga hannun dakarun Moscow tun daga farkon watan Satumba. Ya kuma ce sojojin Ukraine a yanzu suna tazara kilomita 50 daga kan iyakar kasar da Rasha. A karon farko, sarkin Burtaniya Charles na uku ya gana da 'yan majalisun dokokin kasar biyu a yau Litinin a matsayinsa na sarkin masarautar. Takaitaccen jawabin da ya yi a gaban 'yan majalisa kusan 1,000 da baki a zauren taronsa da ke Westminster a birnin London na zuwa ne bayan da 'yan majalisar suka yi mashi gaisuwar ta'aziyyar rasuwar mahaifiyarsa sarauniya Elizabeth ta biyu. Charles da matarsa Camilla za su je Edinburgh a yau Litinin, inda sarkin zai haɗu da sauran 'yan uwansa don bin ayarin motocin da za su ɗauki akwatin gawar mahaifiyarsu daga fadar Holyrood House, wato fadar masarautar Burtaniya da ke Scotland, zuwa majami'ar St Giles Cathedral. Za a ajiye gawar sarauniya Elizabeth a babban majami'ar, inda za a ba jama'a damar yi mata ganin ƙarshe. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan, Maryam za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba ɗaya daga cikin rotunan da muke tafa da su. A Najeriya, ƙwararru kan halayyar ɗan adam da zamantakewa da shugabannin addinai da kuma masu riƙe da mukamin sarauta sun yi muhawara kan yadda za su haɗa kai, wato ƙarfi da ƙarfe, wajen kawar da matsalolin cin zarafin mata da 'yan mata a tsakanin al'umma. Mahmud Ibrahim Kuri ya halarci taron, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
A yayin taron naimi guda a nan Kano da kungiyar Rafa mai rajin wayar da kan mutane game da haƙoƙin mata da iyali, haɗin gwiwa da cibiyar nazari da bincike kan bunƙasar harkokin addinin musulunci da hulɗa da sauran addinai ta Jami'ar Bayero suka shirya, an yi musayar ra'ayi kan hanyoyin ba da kariya daga ƙalubalen da matan aure da 'yan mata ke fuskanta a sassan Najeriya.
Shekara da shekaru muna kiran hankalin al'umma akan cewa wannan musiba ta cin zarafin mata gaskiya ce. To yanzu an wuce mutum da yawa ya yi da cewa fa cin zarafi gaskiya ne, tunda mun yi taraji sai mun yi tarurrukan horo na cewa a san abu ko an san shi sai mu shi ne muka dauko longar cewa mu yi aiki da sarakuna da malamai su Allah ya ba su martaba taimaka wurin faɗakarwa tunda su iyaye ne su magadan annabawa ne malamai
Hajiya Saudatu Shehu Mahdi kenan shugabar kungiyar rafa take fayyace mu kasudin shi da taram shugabannin gargajiya da na al'umma da kuma shugabannin addini daga jahohin Najeriya ne suka hallara a zauren taram Malam Bashir Adamu Aliyu ne wakilci zauren malaman Kano har ma ya gabatar da makala
duk inda muka je muka dawo rashin bin karantarwa addini da al'adunmu na kwarai su suke kai mu ga abin da ke faruwa na farko ce na biyu abin da ke faruwa shine ba a daukar matakin da ya dace akan wanda suke laifin nan dan al'ukun tasu ne zama wani zai ji tsoron ya aikata na uku ba a bada dama da waɗanda suka samu kansu a cikin wannan yanayi din su bayyana da damuwarsu a kwanta musu da hankali a ba su magani a ba su kulawa sannan ba a kulawa da yara kanana mu kare akan wannan kuma gaskiya abin da suke yaduwa yanzu na wanda suke motsa sha'awa tare da kuma shaye-shaye da ake yi wannan wani abun gaba ɗaya tare da rashin yin aure kuma wahalhalu na yin aure ɗin sai ga cewa ina duk sun haɗu guri ɗaya sannan na ƙarshe wanda fi muhimmanci da al'umma tana taruwa ne ta taimaka a yi daidai ko ta gyara kuskure amma yanzu kowa ya sa ido ya ƙyale
a tsokacin sa Reverend Estefanus Kwance guda cikin masu wa'azin Krista a Najeriya na cewa
zunubi ne ga Allah in mun ci mutuncin matan aure da budurwai abinda ka ga dama kai kai amma akwai ranar tashin kiyama ka ga wannan dan adam yana da shi ko dan kama da ka haifa an kai mishi magana in baya son ya kai wani sai yi banza da shi na uku a yanayin da mun samu kanmu a duniya al'adu kala-kala su mamaya duniya din ana ta ɗauka can abu kai ma faso kana nan kana wa'azi wani a can zai ce maka ai ba haka yake ba ko yana so ya yi abinda ya gan dama
a makalar da ta gabatar Farfesa Aisha Abdul Ismail tsohuwar daraktar cibiyar nazarin jinsuna ta jami'ar Bayero Kano ta nana ta cewa dole ne a maida hankali wajen rubuce-rubuce da ke fayyace bambancin al'adun mutane da addininsu
a dinga yin rubuce-rubuce wanda zai nuna yaya matsayar addini yake wa'ina kuma al'ada take wa'anne al'adu ne da suke dama su addini ne ma ya zauna da su saboda haka babu zancen canji a nan gurin sai dai a ƙara jaddada su wa'anne kuma al'adu ne wanda suke shigo da su aka yi kuma aka yi musu rigar addini
bakin malata taron da ya zo waje ɗaya wajen bukatar haɗa hannu wuri guda domin kakkaɓe mummunar aƙidar cin zarafin mata da 'yan mata ta kowace fuska Mahmud Ibrahim Kwai muryar Amurka daga Kano Nigeria
wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar
A yau Litinin Iran ta bayyana cewa a shirye take ta hada kai da hukumar da ke sa ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Dinkin Duniya da ake kira IAEA a takaice. Tana mai cewa yayin da kasar ke da nauyin da ya rataya a kanta tana kuma da haƙoƙi. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran, Nasir Kanani, ya faɗa wa manema labarai cewa Iran na sa ran ganin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da kwamitin gudanarwar ta sun dauki matakai masu ma'ana a yau Litinin kwamitin ya fara tattaunawa akan batutuwa da yawa da suka shafi harkokin nukiliya a duniya ciki har da damuwa game da shirin nukiliyar Iran hukumar ta IAEA ta nemi Iran ta bayar da sahihiyar amsa game da kasancewar barbashin sinadarin uranium da aka hada a wasu wurare uku da kasar bata taba ambata ba dakarun yankin Tigray da ke fafatawa da sojojin Habasha sun ce a shirye suke su kiyaye sharadan tsagaita wuta su kuma fara shirin samar da zaman lafiya a ƙarƙashin jagorancin kungiyar tarayyar Turai ta AU wani babban sauyi wanda har yanzu gwamnatin Habasha bata mayar da martani a kai ba rikicin yankin Tigray da ke arewacin Habasha ya yi sanadiyar kisan dubban mutane miliyoyin wasu kuma suka rasa muhimman ababen rayuwar yau da kullum sama da shekara guda kenan bayan barkewar fadan a shekarar 2020
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To batun matsalar tsaro ce ta mamaye tunawa da bikin cika shekaru 40 da kafa kungiyar kasashen yankin Sahel masu yaki da kwararar hamada da ake kira SILS a yau 12 ga watan Satumba. Hakan yasa taken wannan shekara a taron ya zama bunƙasa kiwo a yankin Sahel a cikin yanayi na matsalolin tsaro. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya koma mana daga birnin Kwanni.
Albarkacin zagayowar ranar da aka girka wannan kungiyar da ta shafi kasashen yankin Sahel don yaki da gurgusowar hamada mai suna SILS a Faransance, Comité Inter-État de Lutte Contre la Sécheresse au Sahel, da ta hada kasashen Niger, Chad, Burkina Faso, Mauritania, Mali, Senegal, Cape Verde, Gambia da Guinea-Bissau. Maudu'in wannan shekara na tunawa da wannan ranar ta bana shine bunƙasa kiwo a yankin Sahel a cikin yanayin matsalolin tsaro mai zafin gaske. Wannan yasa ne tuntubi Malam Bube Hardo, shugaban reshen wata kungiya mai suna Ampenta Makiyaya da ke kan iyakar Niger Nigeria, domin sanin sha'anin kiyo ya yake tafiya, sanadar cewa a waɗansu yankunan na Nigeria da ke kan wannan iyakar makiyayan an kore su, yayin da ƴan bindiga suka sha musu kai da satar dabbobin su tare da halaka rayukansu.
Bisa ga halin da ake ciki, gaba kura baya saki ne. Duk inda makiyayi yake cikin Sahel yau babu inda yake jin daɗi. Na farko dai wurin kiwon matsala, sannan magana tsaro, makiyayi yana cikin matsala shi yanzu haka. Akwai garuruwan da makiyayi ya zo sirtu wanda aka ce mabahilla ce, kashe shi aka kuma a kunna mishi wuta, saboda inda tsaron ƙasa duk wanda a tare da dabba yau hankalin shi tashi yake, a iske ka, ruggarka, a kashe ka, a kashe matarka, a kashe ɗiyanka, a kori dabbobi, to kaga in ka hita kai ina zaka, baka san wani aiki ba banda kiwon nan, to shine makiyaya suna cikin matsala.
Wannan lamarin na mummunan tsaro dake zaman towa darkake ne ake da makiyayan a kowane lokaci, yasa kiyo yayi wuya yayin da waɗansu matsalolin ke ƙara shafuwar kiwon, inji Malam Bube.
Matsalolin da muka samu cikin kasar Sahel wannan, akwai nan azawab inda aka samun daji aiki, sahara ta taho ta mamaye wannan waje, ba a samu kamar ciyawar da aka samu da ba a samun ta yanzu, sannan akwai matsaloli kuma na ruwa, ruwan sha na azawab kuma har yanzu ba a koshi da ruwa na dabbobi.
Duk da wannan lamari, ana iya cewa a fannin abincin dabbobi akwai alamun san barka a wannan shekara a yankin Sahel, saboda irin yanda ake ci gaba da shatata ruwan sama a waɗansu yankunan na Sahel, kamar yanda yake a jamhuriyar Niger, inji Dr. Ibrahim Gadaje, shugaban ma'aikatar kiwon dabbobi ta birnin Kwanni.
Dan litin da aka fara ta dai ruwa ana yin sa akai akai, kenan duk huli dai inda ciyawa ya kamata ta tahe ta. Yayin ce bana da shekara dai alhamdulillah mun ga dai bambanci bisa ga shekarun da sun ka wuce baya. Wajen zanta abincin dabbobi, lalle an samu abincin dabbobi, abincin dabbobi sa ga makiyayin ne.
Shugaban kungiyar ta SILS cewa da Muhammad Idris Debi Itino, shugaban kasar Chadi, a lokacin da yake jawabi wa al'ummomin waɗannan kasashen albarkacin cikon shekaru 49 da girka kungiyar ta SILS, ya sha alwashin kawo ƙarshen wannan matsalar tsaro domin kiyo shi kai ga lilwanta a wannan yankin. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To, shugabannin al'umma da suka hada da na addini a Najeriya sun yi nuni da cewa yadda al'amura ke ci gaba da taɓarɓarewa a ƙasar bai rasa nasaba da ƙin nisantar munanan ayyuka da mutane ke yi, yayin da wasu ke cewa sai shugabannin sun zama masu adalci idan har ana son a samu mafita. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya koma da wannan rahoto.
Allah ya albarkaci Najeriya da arziki da kuma yawan jama'a, sai dai kuma kalubale a sassa daban-daban na ci gaba da yi wa ƙasar barazana da kuma tarwatsa lamuranta. Ko bayan matsalolin rashin tsaro da ke yi wa ƙasar tarnaƙi, akwai wasu matsalolin rayuwa da suka addabi jama'a, har ma magabata na ganin munanan halayen jama'a ne ke janyo matsalolin, da haka akwai buƙatar gyara halaye. Kungiyar Hizba a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya na daga cikin ƙungiyoyi masu fafutukar gyara munanan halayen jama'a, har a cikin shekaru 20 da ta yi tana fafutuka ta samu wasu nasarori, kamar yadda komandan ta Suleiman Muhammad ya bayyana.
Ɓannace-ɓannacen da ake yi, wanda da ko ina akwai gidan giya, akwai gidan mata, bayyane ga hannun zube, ba a ko kunya sha, ba a kuma kunya zama da mata, amma yanzu Allah ya taimake mu wannan ya kau. Kulhu insha Allahu ba mu rasa samun kusan mutum 500 waɗanda mun kaiwa sulhu, kuma sulhun wanda yake insha Allah tabbatacce dan dai hayyo ba zo mana da korahi ba sai kadan na korahi ke zo mana kuma in mun ka zauna dan Allah ya taimake mu ga wani sai ga mun kai karshen matsala an koma daidaita kuma an koma daidai shi kuma sha da sahoran miyan goyi shi ma insha Allah gaskiya gurgudo mun samu ciwon sa da rarrage shi
duba da ganin cewa duk da nasarorin da ake samu kamar irin waɗannan da hizba ta samu da makamantanta jama'a na ci gaba da fuskantar matsalolin rayuwa yasa shugabanni ke ta yin kira akan a ƙara dagewa wajen kamewa daga aikata munana ayyuka kamar yadda gwamnan Kebbi Abubakar Atiku Bagudu yake kira akai
halaye da dabi'o'i na dan adam ya an hake su da Allah ya ce a yi su wasu abubuwa da yawa da ke aukuwa cikin al'umma ba za su auku ba
to sai dai masu lura da lamuran yau da kullun na ganin ba kira ga jama'a su gyara halaye ne kadai mafita ba su ma shugabanni akwai bukatar su gyara nasu halayen su zama abin koyi ga jama'ar su Professor Bello Bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullun
duk kasa kowace iri ce in ya kasance zalunci yayi mata katutu zalunci tsakanin mutum da mutum zalunci tsakanin mutum da wanda ya halice shi sannan zalunci tsakanin shugabanni da waɗanda suka mulki to babu za a yi duk wani kira da kai shi shiga ciki wannan shi yasa shi waɗanda a shugabannin mu su ne limamman mu kuma su a shugabannin mu su a komai kuma su ne amma bannata kuma su ya kamata su yi hukunci ko su tabbatar da an yi hukunci ba su yi to shi yasa kake gani ana ta muna ta tafiya kamar mai gina rijiya ana hada an ci gaba
a bangaren madda addinin Kirista ma haka batun yake idan shugabanni suka zama adalai jama'a suka gyara halayen su za a samu sauƙin rayuwa a cewar malamin Kirista Rabran Yakubu Daudu
matsaloli waɗanda suke cikin Najeriya sun shahi nafsis na shugabanci ko raunin shugabanci rashin adalci a cikin shugabanci kuma matsaloli da za mu damu yi magana to wannan za mu danganta shi daga farko akan rashin kyakkyawar tarbiyya a ƴan da muke da su
fatar ƴan Najeriya dai bata wuce fita daga cikin halin kunci ba wanda kuma zai samu kadai idan aka tafiyar da al'amura cikin adalci Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya
Kanzan gugu a nan Washington DC na cewa karfe 11 safe ne da minti 17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba
ilimi garkwadan adam
san hakika ba da tangarda ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa daje
masu rawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwadan adam na wannan mako a makon da ya gabata mun fara kawo muku hirarrake da muka yi da wasu shehun nan malamai a jami'ar Ibrahim Badamasi baban gida dake jihar Neja bayan takaddamar da kunno kai tsakanin mataimakin shugaban jami'ar mai kula da sashen mulki Professor Aliyu Faiko daga da yajin aikin da malaman jami'o'in Najeriya ke yi a gargashin kungiyar ASU lamarin da ba ta kai ga ya ce ya fice daga kungiyar za mu dora dangane da wannan hirarraki da kuma sharori musamman gane yadda yanzu haka aka ce gwamnatin tarayyar Najeriya a gargashin ma'aikatar kwadugo ta ƙasa ta kai kungiyar ASU gaban kotu domin kotun ta bi mata haƙƙinta dangane da yajin aikin da ya kice ya kicinyawa da kungiyar ta ASU ke jagoranta da fatan za a yi sauraro lafiya
abun rainawa himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiranmu nake bisa dajewa
to alhamdulillah sunana Aliyu Muhammad Faiko ne professor ne na biochemistry da biotechnology kuma a department din biochemistry da biotechnology na jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida University na nan Lapai a Niger State insha Allah ni ne kuma deputy vice chancellor academic ni member ne na ASU abinda ake kira Academic Staff Union na universities a nan branch din IBB University na Bay ina so in fadakar da duniya ne cewa ni a matsayina na lecturer gaskiya na fita a wannan kungiyar don son halin kaina don kuma kaina ba wai saboda in ja kowa ba amma nan matsayin kaina ni membership ina na wannan union na jeyi ta
yanzu ka samu wata barazana daga ita kungiyar ASU din koko wani hali yake ciki
a ba wani barazana da za su yi saboda me it is a voluntary organization ne abu ne wanda yake da yawa ba wai ni ne na fara yi ba in ka je wurare kamar ABU University of Benin in ka je kamar UI akwai akasari professorship da yawa wanda ma sun haife ni wanda ba suna nan lecturer ne kuma ba su cikin ASU kuma ba wani abu
yanda kai ka koma aikin ka kenan zaka ci gaba da koyar da dalibanka
na'am duk ainihin tuntuni da ake yi ina da undergraduate final year gurin guda 12 duk project aikin su lokacin da ake wannan abin nan ni ina nan dama ina ayyuka na in ka duba kan Facebook page na last week ne da daga Borno State University mun je mun yi wani workshop kan grants machine mako dai duka ina can Maiduguri nan kuma mun yi applying research proposals ya kai gurin guda 6 postgraduate student na master su 6 duka sun riga sun kare laboratory work din su suna nan suna rubuta a gida PhD student ina guda 2 suna nan suna ta publishing papers din su saboda haka ni duka lokacin da ake wannan abubuwan kuma ni na ci gaba da ayyuka na abinda kawai bai yiwu ba shine a kira yara a ce a yi musu lecture saboda an rufe lecture room su asu din sun rufe ko ina so ba zai yiwu ba a ce yara na a ce na kira su sun zo abinda dai kawai hana kenan
na'am to yanzu kaman ita jami'ar Badamasi Babangida din kaman sauran malaman za su dawo koko dai kawai dai sai so lokacin da ita waccan kungiya ta janye yajin aikin
to a yanzu dai da ake ciki haka yanzu nake ma bayanin kafin mu fara wannan interview tuna maka da cewa an yi council meeting council ta yi zama ta yi kuma taking decision cewa ta ba management umurnin a bude makaranta ranar Litinin 5 ga watan September an riga an buga wannan an sa a ko'ina mun riga mun nuna ma kowa cewa dole ne ya dawo students su dawo sannan su ma malaman su dawo to su immediately su kuma asu suka zo sun rubuto wasika da cewa su fa suna nan suna din wancan strike din da ake ciki da muka fito daga cikin meeting din kenan vice chancellor ya kira su da shi kuma chairman na council yace makaranta ai ba na union bane ne kuma state ne state ta ba council umurni a kira an kira duk wanda bai zo ba wannan kuma shi ya rage tsakanin shi da hukuma da hukumar makaranta so kaji a cikin abin da ake cewa
sunana Dr. Aminu Aliyu Shishi malami a jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida dake Lasai nan jihar Niger
na'am yanzu kamar mun samu bayanin cewa ita hukumar makaranta ta nemi a koma mine da matsayin ku yanzu kenan
eh to ni ma na karanta ne a shafin yanar gizo kenan ko cewar an yi meeting an amince cewa a koma 5 ga wata to da na gani akwai dalibai da yawa da suka kira ni wayansu kuma iyayen yara sun kira ni suna so san gaskiyan wannan labari da suka samu to a nan take sai na kira ɗaya daga cikin shugabannin mu na jami'a
na kungiya ce
eh na kungiyar mu so sai na tambaye su cewa me ye gaskiyan wannan abin sai suka ce to ai akwai wani wasiƙa ma da suka yi rubuta bayan sun ƙara meeting yau don an yi meeting a yau na malam kungiyar malaman jami'o'i a nan na reshen IBB Lafai
na'am
so sai turo man wasiƙa na yarjejeniyar resolution da aka yi a wurin so a wannan resolution da aka karanta ya nuna cewa su malaman jami'a basu janya jan aikin ba an karanta abin da ya gudana a can national headquarters namu na ASU so national headquarters namu na ASU sun ce an ci gaba da yajin aiki ba kuma za a janye ba na har abada aka shiga to saboda haka na su kuma meeting da aka yi yau sun amince a cewar wannan matakin da national suka dauka su ma nan local chapter sun dauki wannan matakin su ma an ci gaba da wannan yajin aikin da ake ciki na dindindin babu ranar janyewa
na'am yanzu dai ita hukumar makaranta ba za ku karfi umurnin ta ba
eh to dai ka sani ba ban cikin shugabannin wayannan ban cikin escort na ASA na kungiyar ban da wani mukami a wurin nema memba ne so duk abin da suka ce mu a shirye muke idan yau suka ga cewa sun amince za a koma gobe sai mu koma in suka ga cewa ba su amince ba to kaga ba yanda za a yi saboda kamar yadda na faɗi da farko ne cewa muna son haɗin kanmu ne ba mu so mu rarraba kanmu saboda haka na duk yanda suka yanke mu Allah da haka za mu bi shi to saboda haka ne dai ra'ayina gaskiya ina tare da malaman jami'o'i
masu sauraro a madadin wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da kuma bakin namu sai kuma Judy Lethal Gresham wanda ta bada umarnin shirin naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon
to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email
sako mu na farko ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya yace assalamu alaikum VOA Hausa matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na gurfanar da kungiyar ASU a gaban kotu a gaskiya hakan bai dace ba domin maimakon ya magance matsalar zai kara ruruta wata matsalar ne kawai daga ƙarshe nake kira ga gwamnatin Najeriya da kungiyar ASU a kai zuciya nisa sako na gaba na cewa assalamu alaikum VOA Hausa yau kira na yana ga 'yan siyasa zababbu na karamar hukumar Zango da Allah ku tallafa wa al'ummar karamar hukumar Zango wadanda ambaliyar ruwan sama ta zubar wa gidaje. Idan kuka yi kunnin uwar shegu da su, to su ma akwai ranar su tafe, ranar kin dillance, ranar da rigar sarki ta bace, daga Safiyanu Gumal, Zangon Daura. Wannan sako na cewa salam VOA Hausa mai albarka. Karfafa matakan tsaro da gwamnatin kasar Ghana ta yi akan iyakokinta saboda yaki da ta'addanci yayi daidai, don 'yan magana na cewa rigakafi ya fi magani, daga Usaina Alhaji Umar Forever. Sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau wanda yake cewa muna fatan dai wannan aikin gyaran babban asibiti na karamar hukumar Rijau da ke tungar magajiya da muka ga an fara ba kamfen zaben shekarar 2023 za a yi mana da shi ba. Gani yadda muka kwashe shekaru 7 muna neman a yi mana hakan, amma ba a yi ba, sai yanzu da aka ga zabe ya kawo jiki. Sai kuma wannan sako da ya fito daga Aisha, matar Usain Dangote Karasuwa daga jihar Yobe, ta ce salam VOA Hausa. Hakika matakin da hukumar NBC ta Najeriya na haramta sanya waƙoƙin agogon ja a gidajen rediyo da talabijin mai suna War Coaches, wannan abu ne mai kyau. Gadin yadda waƙoƙin nasa banda bada gudunmuwan bata tarbiyyar yaranmu, babu abin da take janyowa. Daga ƙarshe ina addu'a Allah shirya mana yaranmu ta hanya mai kyau. Sako mu na ƙarshe ya fito ne daga Jamila da Fati Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce zancen da sabon sarkin Ingila Charles na uku ya yi cewa zai dora daga inda mahaifiyarsa Sarauniya Elizabeth ta biyu ta tsaya ya yi daidai, domin dama Hausawa na cewa kyan ɗa ya gaji iyaye shi. Don haka muna addu'ar Allah cika mishi burin shi na alheri.
To kafin mu ƙarƙare shirin ga labaran duniya a takaice.
Jami'an Ukraine sun zargi Rasha da kai hari kan manyan na'urar lantarkin kasar da wasu gine-ginen more rayuwa na farar hula, bayan da sojojin Ukraine suka samu ci gaba a wani farmaki da suka kai a yankin arewa maso gabashin kasar. A wani sako da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya wallafa a shafin Twitter a yammacin jiya Lahadi, ya ce babu wutar lantarki a yankunan Kharkiv da Donetsk da wani bangaren yankunan Zaporizhia. A karan farko, sarkin Birtaniya Charles na uku ya gana da 'yan majalisun dokokin kasar biyu a yau Litinin a matsayinsa na sarkin masarautar. Takaitaccen jawabin da ya yi gaban 'yan majalisa kusan 1,000 da baki a zauren taronsa da ke Westminster a birnin London na zuwa ne bayan da 'yan majalisa suka yi mashi gaisuwar ta'aziyyar rasuwar mahaifiyarsa Sarauniya Elizabeth. Charles da matarsa Camilla za su je Edinburgh a yau Litinin, inda sarkin zai haɗu da sauran 'yan uwansa su bi ayaran motocin da za su ɗauki akwatin gawar mahaifiyarsu daga Father Holyrood House, wato fadar masarautar Birtaniya da ke Scotland, zuwa majami'ar St. Giles Cathedral. Prime Minister ƙasar New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a yau Litinin cewa gwamnatinta ba za ta fara wani yunƙuri na neman maida New Zealand jamhuriya ba bayan mutuwar Sarauniya Elizabeth ta biyu. Ardern ta ce tana tunanin New Zealand za ta zama jamhuriya a nan gaba, kuma ta yiwu hakan zai faru a lokacin mulkinta. Amma a yanzu dai akwai batutuwan da suka fi muhimmanci da gwamnatin za ta maida hankali a kansu. Wannan shi ne karan farko da aka ji Ardern ta yi magana a kan muhawarar maida New Zealand jamhuriya tun bayan mutuwar Sarauniya Elizabeth. A yau Litinin, Iran ta bayyana cewa a shirye take ta haɗa kai da hukumar da ke sa ido kan makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira IAEA a taƙaice. Tana mai cewa yayin da ƙasar ke da nauyin da ya rataya a kanta, tana kuma da haƙoƙi. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran, Nasir Kanani, ya faɗawa manema labarai cewa Iran na sa ran ganin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa da kwamitin gudanarwarta sun ɗauki matakai masu ma'ana.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda da Tani gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin, sai injiniyan mu Mr. Chan, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu.